Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makeri. An aiwatar da gyaran huska da aka yi wa dokar umarnin shugaba Donald Trump tare da samun wata zanga-zanga da wani lauyin 'yan gudun hijira ya shirya a wasu filayen saukan jirage don taimakawa matafiya daga kasashe shida wanda wannan dokar ta shafa na kokarin da ake yi a hana ko kuma a rage shigowar waɗannan kasashen. Amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokokin ne da yammacin shekaran jiya Alhamis, inda ake buƙatar masu neman takardun shiga Amurka ta visa daga ƙasashe shida masu yawan musulmi su kawo 'yan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci a nan Amurka kafin a ba su izinin shiga ƙasar. Kafin fara aiki da wannan doka, wasu manyan jami'ai sun yi bayanai yadda ma'aikatan jakadanci masu ba da visa za su tafiyar da bincike ga masu neman takardun visa daga ƙasashen Iran, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen. Ba za a soke halartan waɗanda aka shirya bayyanansu a gaban jami'an ba da visa kamar yadda aka yi a baya ba. Amma dai manyan jami'an sun ce sababbin masu neman visa za a tabbatar da sun kawo 'yan uwansu na ainihi ko wata kasuwanci a Amurka kafin a ba su visa shiga Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewar haƙurin Amurka ta zo ƙarshe game da Koriya ta Arewa, yayin da yake ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House. Da yake jawabi a nan Washington tare da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya sha alwashin mayar da martani a kan shirin makaman nukuliya da na masu cin dogon zango da Koriya ta Arewa take yi. Lokacin dabarun haƙuri da Koriya ta Arewa bai cimma nasara ba, inji shugaba Trump a lokacin da yake nuni da salon wanda ya gaje shi ya ɗauka. Ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura, don haka a ƙashin gaskiya haƙuri ya ƙare. Trump da Moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin makamanta. Shugabannin biyu sun yi suka ga wani ɓangaren ayyukan rundunar ƙasashensu wanda suke gudanarwa a cikin sojojin haɗin gwiwa da suke wannan aikin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a jiya Juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 800 da majalisar ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma. Wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba ne da gwamnatin Trump wacce take ba da babban kaso na sama da kashi 1 cikin kashi 4 na kasafin sashen zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya ɗere a kan shugabancin majalisar a ranar farko ga watan Janairu wannan shekara ya yi kira ga aiwatar da manyan sauye-sauye ciki har da ayyukan zaman lafiya. Shirin ayyukan zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda yake tallafawa sama da dakaru 110 da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka wurare 16, sun sha sukar lamiri a cikin 'yan shekarun nan, inda ake zargin su da rashin da'a, wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula, har ma su dan kansu kai da ga cin zarafin fararen hulan ta hanyar jima'i. A ƙasar Haiti ana zargin dakarun zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da haddasa barkewar kwalera wanda tsibirin a cikin wannan tsibirin wanda dubban mutane suka kamu da cutar kuma ya kashe wasu da dama. Ministocin cikin gida na Faransa da Jamus da kuma Italiya za su gana a birnin Paris a gobe Lahadi don taimakawa Italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure akan tekunta. Italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun-dubatan bakin haure, kuma ta yi barazana a baya cewar za ta rufe kan tekunta ga jiragen ruwa da suke ceto bakin hauren, wanda hakan zai tilasta wa jiragen ruwan su shiga sauran kasashen na Mediterranean. Jami'ai a Faransa sun ce ministan cikin gidan ƙasar Gerard Colomb da takwarorinsa na Jamus Thomas de Maizière da kuma na Italiya Marco Minniti za su haɗu da kwamishinan 'yan gudun hijira na ƙungiyar tarayyar Turai da ake kira Avramopoulos a birnin Paris don tattaunawa a kan wannan batu. A wannan shekara Italiya kaɗai ta amshi baƙuncin bakin haure 82,000.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abari ya huce.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ful na abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani malam Iro.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau zamu sakar muku filin ne gaba daya. Zamu koma gefe ni da Usman.
Eh, mu zamu bari yau ya huce, su su shiga.
Zamu bari su kuma kada su bari ya huce.
Yawa.
Saboda haka sai a gyara zama. Kamar yadda muka yi dama mun faɗi ka'ida, muka ce kowa zai aiko daga gaisuwarsa ka shige sakan wato daƙiƙa 15. Yawa. Duk wanda ta shige dai kamar yadda muka faɗa,
to zai ya bari ya huce.
Ya bari ya huce. Wanda ya bada daƙiƙa 15 ko ƙasa da haka, insha Allah zai ji gaisuwarsa a cikin shirin ne.
Ko mutum 100 ne, indai a daƙiƙa 15 za su faɗi shikenan
gaji. Shikenan magana ta ƙare. Saboda haka a gyara zama.
Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan musulmai na duniya da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida mutanen Jigawa da birnin Kudu. Ina gaida maman Sultana da maman Anisa da yayana Shamsuddin. A ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga familin Ahmad Ali Samaniya Da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Usman Adamu Aliyu Odeto channel na murya talakar reshen jihar Kebbi. Ina gare yan wada bukan arziki da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana baɗi lafiya. Nagode daga Usman Adamu Aliyu jihar Kebbi Nigeria.
Assalamu alaikum sunana Umar Gida Dugumi jami'an wadatar talaka ta kasa a madadin ni kaina da iyalai na ina ce dukkanin musulmin duniya barka da sallah da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana
assalamu alaikum sunana Su'ad Garba Kagarko ina yi wa daukacin jama'a musulmi barka da sallah Allah maimaita mana haka ina mika sakon barka da sallah ga martaba sarkin Kagarko Alhaji Su'ad Abubakar Allah ya kara lafiya da misaukana
assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka sunana Zaidu Bala Kowa sabuwa birni Kebbi shugaban kungiyar murya talaka da kasa ina yi mu ƴan uwana musulman duniya barka da sallah ina yi mu ƴan murya talaka baki daya barka da sallah
Barista Dalla Mai Alhaji Shishi na ma'aikatar Shari'a mina jihar Niger na mika gaisuwa barka da sallah ga daukacin masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka tare da ƴan uwa da abokan arziki da fata a sallah lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Alhaji Ma'awiya Abubakar Zomi daga jihar Zamfara da farko ina yi wa mai gidana mataimakin wannan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad barka da sallah tare da ƴan uwa musulmi da fata a sallah lafiya
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Adamu Attahiru sakataren GB social media na kasa ina yan fa'in da wannan dama domin in wa shugaban kungiyar izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da sakataren sa Sheikh Kabiru Haruna Gombe barka da sallah da musulmin duniya baki daya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen Hausa na murya Amerika sunana Muhammadu Hassan Maradun tamburan Maradun ina amfani da wannan dama in tura da sakon gaisuwan sallah ga dukkan al'umman musulmin duniya baki daya Allah mai mai ta muna badin badar amin
assalamu alaikum sunana Hafiz Balaraba Gusauciya mai murya talakarishin jihar Zamfara to ina miƙa dumban gaisuwa ga jama'ar musulmi baki daya da fatar sun yi sallah lafiya da ƴan kungiyar murya talakar rijin jihar Zamfara musamman mai girma mataimakin gwamna da fatar sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ta barin badada amin
assalamu alaikum sunana Afan Buba Buya shugaban kungiyar murya talakar rijin jihar Gombe ina yi wa dukkan ƴan kungiyar murya talakar rijin jihar Gombe murnan barka da sallah Allah ya karba mana Allah ya nuna mana na badin badada Allah kuma ya sa muna cikin masu imani da lafiya amin
assalamu alaikum sashin Hausa na biyo sunana Anas Azika Hoja birnin Kebbi ina wa al'umman musulmi barka da sallah da fatar kowa ya sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mu
assalamu alaikum murya amurka sunana Mansur Almugumel jaji ga wata rayin Najeriya ina musulmin duniya da Najeriya fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana ita fitar mu da alheri a kasar mu Najeriya amin ya mu shigo ni daga shagodi
Assalamu alaikum warahmatullahi mai magana da Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar Kebbi sarkin yakin murya talaka ina amfani da wannan dama dandalin biyoye mai ka sakon gaisuwa barka da sallah ga dukkan mahasauraren ku
assalamu alaikum sunana Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Maraki Abuja tarayyar Najeriya ina wa ƴan uwana barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana amin summa amin
alaikum dandalin biyoye sunana Fatima Halliru Daura ina da umma barka da sallah ina Ibrahim Alfa Ahmed barka da sallah ina Ali Mustafa Sokoto barka da sallah ina Sheikh Abdullahi Balalo barka da sallah da sauran al'umma baki daya nagode
assalamu alaikum sunana Aminu Abdubakar Noma Salime Nege daga kungiyar murya talaka rishin jihar Kano ina yin uwa musulmi fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah maimaita mana ta baɗin barka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan ina so in yi sabon gaisuwa na sallah daga yan uwa da abokan arziki da abokan aiki na ma'aikatan shari'a. Ni Shehu Suleiman Kwanta goro ma'aikatan shari'a Mina.
Assalamu alaikum. Ni magana malam ne zanen hula gwanin jihar Bauchi ne wa dukkanin al'ummar musulmi barka da sallah kuma Allah maimaita mana. Amin.
Sunana Aliyu Muftar Umar gwar kwalli a jihar Kano dake Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na mi sakon gaisuwa barka da sallah ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na BOA ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya. Ina kuma gaishe da antinmu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na BOA Hajiya Halima Jumuro da fatan ita ma ta yi sallah lafiya a duk inda take.
Mai magana Alhaji Murtala mai gida Kwanta Gora. Na miƙa sakon gaisuwan barka ga sallah dukkan musulman duniya baki daya. Allah ya bar zuwanci da fatan Allah ya bashi wa kasan Muhammadu Buhari lafiya da dawo gida cika da mulkin cikin koshin lafiya. Amin.
Amen. Can't go no farther than a woman let him. Oh, oh Lord. I said a man can't get your love unless your woman let him. Oh, oh Lord. Don't blame the man. Don't blame the man. Don't blame the man.
Assalamu alaikum filin abari ya huce. Sani Ahmad mai riga Bauchi ke muku barka da sallah. Da fatan kin uwa musulmi na duniya gaba daya sun sallah lafiya. Allah mu mutum da kudin barka. Assalamu alaikum san juma.
Assalamu alaikum. Sunana Yahya Muhammad Umar daga Kano Nigeria. Tubuntawa Zuru. Na miƙa sakon barka da sallah na dukkan musulmin duniya musamman Syria, Iran da Saudi Arabia.
Assalamu alaikum yau ya Hausa. Gaisar barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Daga na ku sauranku Elfan Jamal Hajji Abdu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Yahya Abubakar Karfi malumfashi local government Katsina state. Ina miƙa sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkanin musulman duniya gaba daya.
Assalamu alaikum. Ina gaishe da kanina da yake Washington DC. Ina gaishe da kan wata Sa'adu da yake Washington DC. Da fatan sun yi sallah lafiya kuma ma'aikatan ina muku barka da sallah. Allah ne mai ta.
Isa Muhammad Yusuf daga Kampala, Uganda. Ina miƙa sakon barka da sallah ga madugo uban tafiya wato Ibrahim Alfa Ahmed Salman Al-Farisi da kuma Isa Muhammad dake Baidi.
Assalamu alaikum kana Abdullahi Karbajani. Sakon barka da sallah ta ruwa ga Hadiza Abubu mai ta dukanma da Maryam Sulaisu dukanma da Yazid Falalu da Akarami Telebo dake garin Jani.
Assalamu alaikum. Sunana Anwar Muhammad Gaidam. Ga gaisuwar sallah ta zuwa ga al'ummar garin Gaidam jihar Yobe da ma duniyar musulmi baki daya. Nagode.
Assalamu alaikum gidan radio. Sunana Aisha Gambo Francisco. Ina ce iyaye na murna da ƴan uwana da yayuna.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Yash mai gida Garanya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta da barka da sallah ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya.
Assalamu alaikum. Sunana Badamasi Ibrahim Sabon Sara da Magarabi Nijar. Ina gaida Alhaji Hamisu Zangon Daura. Ina gaida Alhaji Abdu da Magarabi. Ina gaida dukkan al'ummar jihar Nijar gaisuwa gaba daya.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Mele Yusuf da jihar Yobe.
Musa Yola, ina miƙa saƙon barka da sallah ga daukacin musulmin duniya da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya daga nan Yola, Kano a Najeriya.
Wa alaikum sunana Aminu Babukar Jada, ina wa dukkan musulman duniya barka da sallah kuma ina wa kowa fatan alkhairi duniya da lahira. Masallam.
Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu. Sunana Mustafa Alkali Koku daga jihar Kebbi Najeriya. Ina son yin amfani da wannan dama domin miƙa saƙon ta murnar sallah ga dukkan ƴan uwa musulmi da ke duniya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Alhaji Cidi Dan Kawo. Ina gare Isuhu Kawun Baka, ina gare Lamini Kawun Baka, ina gare Iliya Kawun Baka, ina gaida Alhaji Nura Chamba, ina gaida Alhaji Samuni Chamba, ina gaida Ibrahim Baban Ladi a kanan Dabo.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Nasko Fashitu Isa, sojan Nigeria. Ina so in gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya da fatan kowa ya sallah lafiya. Allah ta'ala ya yi ta mai amin summa amin.
Assalamu alaikum. Mai magana shine Mustafa Ali Mamudo. Ina miƙa gaisuwan sallah ga abokina Muhammad Bello mazauna garin Bauchi tare da iyalansa wato Amina da Jamila. Allah ya sa an yi bikin sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mustafa Muhammad Abdullahi daga Kano ta Nigeria. Ina yi wa dukkanin musulmi fatan sun yi sallah lafiya. Allah ya daimaita mu.
Alaikum biyoyi ni Abubakar Adam Madani Lijiya. Ina muku fatan Allah ƙara muku lafiya da zaman lafiya kuma Allah ƙara tabbatar da su a kan hadin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Nurain Abubakar daga Sangwata. Na so ni ka gaisuwa na zuwa dukkan lokacin dukkan ma'aikatan POE. Allah kai musu abin shekara mai suna amin.
Assalamu bowa wazar fadar ayin sallah lafiya. Allah ya ta haka anya a takaici. Sunana Ismail Galanzir Jega jihar Kebbi. Yanayi maɗaukacin musulmin duniya murnar sallah. Allah shi nuna mana wata shekara. Allah ya maimaita.
Assalamu alaikum. Sunana Aminu Ibrahim Doguru. Ina gaida Abba Adamu Doguru da shi da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina miƙa godiya ta tabarka mai sallah ga iyayena, ƴan uwana da sauran dukkan jama'a musulmin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. A kanan fatan alkhairi da kuma samun sauki ga shugabanmu na Najeriya.
Alaikum. Suna Nur Ahmad Aliyu da ke garin birnin Kudu Jigawa a da ke Nigeria. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga daukacin musulmi da ke faɗin ƙasar nan baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya.
Salam sashen Hausa na BOA Hausa. Suna na Dauda Umar Janihu daga ƙaramar hukumar Shinkafi Zamfara State. Ina so ku miƙa min saƙon barka da sallah zuwa ga babana Alhaji Umar Janihu da mamana Hajiya Fatima Umar Janihu da ƙanina Shamsu Umar Janihu. Ku tashi lafiya. Na gode BOA.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Garba Garbati. Ina yi wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki na Ungwanungu da ke Sanga Local Government Kaduna State barka da sallah. Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum. Sunana Sharif Abdullahi Alkaleri. Ina miƙa saƙon gaisuwan sallah ga dukkan musulman duniya da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana da imani. Amin.
Ina miƙa saƙon gaisuwa ta na barka da sallah ga malamin Aladan Malam Kabiru a unguwar Iya Zaria City daga Tijjani Hayin Ojo sabon garin Zaria.
Assalamu alaikum. Ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga mai martaba sarkin ƙaraye Alhaji Dr. Ibrahim Abubakar na biyu. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyayena Alhaji Jibrin T.O. Ƙaraye da Alhaji Haruna Ɗanladi Ƙaraye.
Sunana Adams Garba daga garin Zin na jihar Taraba. Ina yi wa ɗaukacin masu sauraron filin a bari ya huce barka da sallah. Allah Ubangiji nuna mana na baɗi. Na gode.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na gidan Radio America BOA. Ni ne Suleiman Muhammad Cheledi. Ina gaishe da ƴan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Halifa da Gwammaja Kano Nigeria. Ina yi wa dukkanin al'ummar musulmin Nigeria fatan alkhairi da barka da sallah da na duniya baki ɗaya. Girl, the only thing that matters.
sunana Abdulhamid, ina gaida dukkan iyali na, ina gaida dukkan ma'aikatan VOA Hausa, da fatan sun yi sallah lafiya.
Salami, magana Bello Habib daga Kano, tarayyar Najeriya. Na gaishe dukkan yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya, da fatan yin sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Mustafa Jajjayi daga Kano, Najeriya. Ina yi dukkan daukacin musulmi barka da sallah da suke nan, yan uwa da suke Najeriya da ma duniya baki ɗaya, har da kuma VOA Hausa.
Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Mudassir Hudu Sanda Gumme. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga ƴan uwana musulmai na duniya gabaki ɗaya, da kuma ƴan uwana na.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Shamu Ahmad Damji daga nan Abuja, Nigeria. Ina gaida ilahiyar ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC, da fata an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. VOA daga mai sauraron ku, Malam Musa Haruna a nan Dimaku, biyar tuwa gabashin Kamaru. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah duka al'amuran musulmi na duniya, musamman ma ga abokina Shaibu Yunus a nan Dimaku, Kamaru.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Sa'idu. Ina gaida Habibu ƴan manzo da Sumayya A. Ahmad da Abubakar Sa'idu wanda yake Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Lawal Muhammad. Ina magana ne daga nan ƙasar Faransa. Ina wa ƴan uwa da abokan arziki da ke gida na jiya barka da sallah, da fata an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Haruna Sha'ibu Dan Zomo. Saƙon barka da sallah ga babban yaya Ibrahim Alfa Ahmed, Isma'ila Bima mai Gombawa, Abdulrazak mai Kifi Dan Zomo, Isa Ramu Huda Hadeja, da sauran dukkanin al'umman musulmin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum, sunana Tijjani Mamuno. Ina gaida Shehun Borno da gwamnan Borno da dukkan musulmin duniya. Ina muku fatan alheri da abokan arzikinmu.
Assalamu alaikum, ni ne Nura Isa daga Rumba. Ina gaisuwa da fatan alkhairi ga ummul musulmi, da fatan an gama sallah lafiya.
Assalamu alaikum, ina gaida Ibrahim Alfa Ahmed da Allah ya miƙa min gaisuwa ta zuwa ran Halima da Jumurau daga Kabiru Tije ƙauren Facebook.
Assalamu alaikum biyu Hausa, sunana Abdulhamid Bashir Goyo Suba daga jihar Zamfara. Ina yi maɗaukacin musulmin duniya baki ɗaya murna barka da ƙaramar sallah, kuma ina fata Allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗa, amin.
Assalamu alaikum, sunana Rabo Magaji Daura. Ina yi ma gwamnan jihar Katsina da sarakunan Daura da Katsina da musulmai na jihar Katsina baki ɗaya barka da sallah, da fatan mun yi sallah lafiya, Allah amsa mana bukatu.
Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi. Za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki, a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.